Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 15 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin kuma ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub makiri ne tare da Sabo Aliyu. Muke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. To kuma in kun gaba jin labarai za ku je furucin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewar zai kara himma ga ci gaban Najeriya a yayin da yake ganawa da mutanen a Bakilin a ziyararsa ta jihar Anambra. Har zuwa yanzu kuma sojoji ke ci gaba da rike mulkin kasar Zimbabwe, abinda suka ce ba juye mulki bane. Kan haka ne kuma wato muka ji ta bakin Professor Uba Ali Mamman akan na wato da ya fito daga babban kwalejin karatun yawon bude ido a kasar Kamaru. Kuma akan wannan batun ne zamu nemi mu ji ra'ayoyinku akan wannan alamun juyin mulki dake gudana a kasar Zimbabwe. Bayan haka kuma muna dauke da labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An yi wa mutumin da ya dade yana mulkin kasar Zimbabwe daurin talala, kamar yadda shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ce, lamarin da ya jefa makomar shugaban cikin rashin tabbas bayan wani mataki da sojojin kasar suka dauka wanda ke nuna tamkar sun hambare gwamnatin Mugabe ne. Mutumin da ya shekaru 37 yana jin ragamar mulkin kasar. Rahotanni a kafofin sada zumunta sun nuna cewa ana zaman dar a birnin Harare, babban birnin kasar, har ma wasu wuraren kasuwanci suka rufe da wuri. A jiya Talata, tankunan yaƙi suka mirgina kan titunan Harare, babban birnin kasar, kwana ɗaya bayan da babban hafsan sojojin kasar General Constantino Chiwenga ya gargadin cewa zai dauki mataki idan shugaba Mugabe bai tsaye da kakkaɓe magoya bayan mataimakin shugaban kasa Emerson da ya kora a jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin kasar ba. Sojoji sun kama tashar talabijin ta kasar a safiyar Laraban nan, inda suka ce, muna so mu fito fili ƙarara mu bayyana cewa wannan ba juyin mulki bane. In ji kakakin rundunar sojin kasar Manjo General SB Moyo, ya ci gaba da cewa abinda dakarun Zimbabwe suke yi shine taka birki ga tabarbarewar harkokin siyasa da zamantakewa da cigaban tattalin arzikin kasar mu, wanda idan ba a tunkare shi ba zai kai mu ga mummunar zub da jini. Kasar Ingila, wacce ta yi wa Zimbabwe mulkin mallaka, tana kira da akai zuciya nesa bayan da abinda yake kara tabbata a zaman juyin mulki ga shugaban Zimbabwe Robert Mugabe. Tsohon madugun ‘yan tawaye a gwagwarmayar nema a kasar Independa a wajajen 1970, Mugabe yana ci gaba da dangantaka mai tsami tsakaninsa da Birtaniya, kasar da tare da Amurka da kawayensu suka zargi Mugabe da jagorantar keta ‘yancin bil’adama. A harabar ofishin jakadancin Zimbabwe da ke London, ‘yan hamayya suka fara murna da safiyar Laraban nan bayan da aka fara ganin alamun kawo ƙarshen mulkin shi Robert Mugabe. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda ke ziyara a Myanmar, ya bayyana damuwa akan rahotanni masu sahihanci da suka nuna mummunar cin zarafi ta ko'ina da jami'an tsaron kasar ke yi da 'yan banga a jihar Rakhine. Duk da haka ya ce ba shawara ce mai kyau ba a azawa kasar takunkumin kare tattalin arziki. Tillerson, wanda ya magana a gefen shugaban kasar An San Suu Kyi, ya ce bai ga ta yadda takunkumin kare tattalin arziki kan kasar baki ɗaya zai taimaka wajen warware matsalar ba, sai dai ya ce kila auna ɗaiɗaikun mutane da takunkumin a ganin su hakan na zai iya tasiri. Tillerson ya ce ya sake bayyana cewa Amurka za ta ba da ƙarin gudunmawar kuɗi $47 million ga 'yan gudun hijira na Rohingya, wadda ya kawo adadin tallafin da Amurka ta bayar game da wannan rikici a bana zuwa $87 million. Shugaban San Suu Kyi, da take mai da martani, ta gode wa sakatare Tillerson saboda fahimtar kalubale da ke tattare da wannan rikici, tare da zama mutumin da bai yanke hukunci kowane bangare akan wannan rikicin ba. China ko kasar Sin za ta tura jakada na musamman zuwa Korea ta Arewa. Kamfanin dillancin labaran kasar Xinhua ya ce Song Tao, shugaban sashen harkokin wajen jam'iyyar Communist mai mulkin kasar, zai yi tattaki zuwa Korea ta Arewa a ranar Juma'a domin ya tattauna da jami'an kasar kan sakamakon babban taron jam'iyyar ta Communist. Rahoton bai bada wani ƙarin bayani ba kan ziyarar da zai kai Pyongyang. China ce babbar abokiyar cinikayyar Korea ta Arewa kuma kawarta ta fuskar diplomasiya. Madangantaka tsakanin kasashen biyu yayi tsami a baya bayan nan. Hukumomi a Beijing sun fusata da Pyongyang saboda ci gaba da gujin makaman nuclear da masu linzami a matakin bijirewa takunkumin kasa da kasa da aka kakaba mata, har China ma ta goyi bayan wasu takunkumi da Majalisar Dinkin Duniya ta azaba kasar a baya bayan nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga China da wasu kasashe masu fada aji a yankin su kara azama na warware wannan rikici a makurdin na Korea. A jawabai da ya yi a lokacin ziyarar kwanaki 12 da ya kai shi kasashe biyar a yankin na Asiya wanda ya kammala ba da Juma'an nan ba, sai dai China tana fargabar cewa idan aka matsa har gwamnatin Kim Jong Un ta fadi, ita China za ta fuskanci tururuwar ƴan gudun hijira wanda zai hana hukumomi da ke Beijing wato wata kafar sa ido kan Korea ta Kudu.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a kudu maso gabashin Najeriya na cikin yini na biyu, kuma wakilinmu Alfonso Okoro Igwe ya aika mana da rahoto akan wannan ziyarar.
Igbo is Nigeria and Nigeria is Igbo. Both are inseparable. We must therefore continue to commit ourselves to the development of Nigeria.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan na cewa da Igbo da Nigeria sun tsaya madaurin ki daya ne babu wari. Saboda haka wajibi ne mu kasance ga gina kasar mu Nigeria, inda za a ga muna karfafa haɗin kanmu ba tare da kaskanta al'adun mu ba, inda kowa na iya cimma burinsa ba tare da an kyamace shi ba, inda muna iya bacci da idanunmu biyu a rufe da fatan cewa gobe zai fi fa'ida. Haka shugaba Buhari ya ce a jawabinsa a Bakaleki, babban birnin jihar Ebonyi, a ziyara ta farko da ya kaiwa yankin kudu maso gabashin Najeriya jiya Talata, inda dubun dubatar mutane suka fantsama kan tituna don su tadbe shi. A nasa jawabi, gwamnan jihar Ebonyi Injiniya Dave Umahi ya bayyana farin cikinsa da cewa Umahi ya ce jama'a su ga ma shugaba Buhari suna son sa, idan har da gaske suna son sa to su tafa masa. Ya kuma godewa shugaba Buhari bisa kokarinsa wajen tabbatar da ci gaban jihar. Koya mutanen suka ji game da zuwan shugaban kasar, musamman dai Hausawa mazaunan a Bakaleki.
Suna ni Alhaji Jani Umar, sarkin cikin akuyan a Bakaleki. Ina murna da zuwan babban bakonmu, babanmu, shugabanmu da ya zo wurinmu. Kuma mun ji daɗin zuwan da ya yi mana wannan zuwan. Ya faraka mana mu a umman Hausawa da muke cikin garin a Bakaleki. Wato ya kama mana wani haɗin kai yanzu gaba ɗaya wanda za can gaba ɗaya mutane suna ɗaukar mu kamar ba mu ƴan wasu ba.
In Yusuf Aliyu Sokoto, mun yi falin cike da zakkuwan Muhammadu Buhari a nan jihar Igbo, mu Hausawa mazauna kudu.
Sunana Aishatu Muhammad. Muna farin ciki da zuwan baba, yanda ya zo lafiya koma lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya ƙara musu girma da daraja da ɗaukaka.
Sunana Maimuna Muhammad daga jihar Ogoni a Bakaleke. Ina murna da zuwan baba, inda ya zo lafiya kuma ya Allah ya mai da shi gida lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya.
Shugaba Buhari ya kaddamar da wasu ayyuka na musamman kamar kafa dusan gina daular kasuwanci ta Ebonyi City Mall da kuma wata gada da ke cikin birnin a Bakaleki. Ya kuma anshi sarautar Enyo Hana daya na Ebonyi da kuma sarautar Ocho Hana daya na kasar Ibo, a yayin da an nishantar da jama'a da kiɗe-kiɗe ta da wake-wake kamar wannan. Alfonso Sokoriwe, muryar Amurka daga Bakalekin Nigeria.
To madalla a gaida Alfonso Okoregwe. Yanzu kuma sai Hira Sahabu Aliyu da Farfesa Uba Ali Muhammad na babban kwalejin karatun yawon bude ido a kasar Kamaru akan batun alamun juyin mulki da ke faruwa a kasar Zimbabwe, kuma ga yadda Hira ta su tafi.
Menene ra'ayinka game da kon gaba kon baya game da juyin mulki da ake cewa an yi a Zimbabwe?
Wato juyin mulkin da aka yi a Zimbabwe nan shin ce ba wani abin mamaki ba ne? Na rinka cewa wannan ɗan taliki ba na taɓa buɗan bakina in zage shi, domin ya yi yaƙi inda ya kada gwamnatin mallaka
inda
ya ba mu kasa inci to duk abinda za a yi duk abinda za a yi shi a rage mishi wani abu to amma yau ya aka yi wannan kasa da turawa suka gina aka wayi gari kasan nan ta rushe cak ta zama turbaya ya gama tsofewa amma duk waɗanda suke hannun ɗan hannun daman shi da waɗanda suke gefen shi domin suna ta wasa da dukiyar jama'a idan sun saka shi ya zama hoto to dole irin rashin karban sarauta ta barnin demokradiya je kawo juyin mulki
ba zabe yake yi bane ya ci gaba da cin zabe
akwai cin zabe da cin zabe ci gaba ga mai hakon rijiya ne yawa wato zabe murdiya da danniya idan wannan kowa je ya ci
to Professor menene matsalar shugabanninmu da ba su so tafiya na san ka ci kai magana cewa watakila wannan yana daga cikin lalacewar da kasashen Afirka suka yi me ke taimaka musu na ci gaba da zama akan mulki me yasa ƴan ƙasa ba sa iya tashi su nemi haƙƙinsu su ce babu
wato matsalan shugabannin Afirka rashin adalci ne domin in ba kai adalci ba ka taka haƙƙin bil adam kai kashe ran tafiya she ka firgita she ka ji tsoro she zamana mulkin nan ta zama kariya gare ka
bakai saka sauka ba saboda kana gudun ka bai kaiwa wani barna
kai ma wani barna to za hukunta ka to shine matsala
Professor Uba Ali Muhammad kenan na babban kwalejin karatun yawon bude ido a kasar Kamaru a hirarsa da Sahabu Aliyu jama'a kamar yadda muka riga muka gaya muku akan wannan batu ne kuma muke son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan yadda kuke kallon wannan al'amari da ke faruwa a kasar Zimbabwe abinda sojoji suka ce ba juyin mulki bane amma kuma yana da alamun juyin mulki shi yasa kan haka ne za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku sai dai kuma kada ku shafa kuna shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington yanzu ku karfe 3 kenan da minti 10:13 na rana a nan Washington kafin mu bude layuka mu sai a shakata da wannan farfai
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
ma da lamun riga mun bude layukan ku sai dai jama'a annan aikin gafara wato karfe 3 ne da minti 40 ko kuma 4 kenan saura mintoci 16 don haka ba kamar da minti 13 bane kamar da farko muna da kira daga jihar Kaduna wani ne a Kaduna
sunana Lawan na Lawan daga kamfanin Fatejaji Kaduna
to malam Lawan na Lawan
abin da yake tafiya a Zimbabwe shine gaskiya wannan bai yi adalci ba saboda shekara 30 da wani abu kana kan mulki kaman gado gaskiya soja sun yi hakuri saboda haka gaskiya shi ya ja mu kan shi wannan
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka ba mu. Bari mu je Adamawa. Kuma wane ne Adamawa?
Sunana Umaru Likita.
Umaru Likita, ko zaka iya rage rediyon ka ko ka kashe maka saurare mu a waya?
Bale, na kashe.
Yawwa.
Wato abinda yake faruwa a Zimbabwe abu ne wanda bai da dadi, amma dai ko da yaya ne bai, amma si Robert Mugabe yayi kokari. Yayi kokari tunda shi ya samu musu aiki, ya kamata kai zuciya nesa a taimaka dai a sasanta wannan abu.
To masha Allah. Bari mu saki komawa jihar Kaduna. Kuwa mun gode Malam Umaru.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam alai Musa.
Baba Yakub makeri, barka da aiki, barka da yamma, ne muka fatan alkhairi.
Yawa.
So alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa, sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna, Nigeria.
Muna sauraron ka.
Wallahi idan muka dauki wannan abu da yake faruwa a Zimbabwe, gaskiya abin takaici ne. Kuma idan muka dauka shi Robert Mugabe, irin kokarin da yawan nan kasa bai kamata a ce an sami irin waɗannan matsaloli ba. Kuma sojoji ya kamata su koma daji ne domin su kare gari, ba wai su ce za su je cikin gari domin a samu wannan matsala ba. Gaskiya ka ba su duba halaccin da Robert Mugabe yayi. Kuma muna fatan abin da suka magana suka ce ba juyin mulki ba ne. To ai wannan juyin mulki shi ne ma juyin mulki na gaskiya. Da haka ya kamata su je a san inda za a sulhunta domin a gudu tare da tare. Ina muku fatan alkhairi, Alhaji Musa Garo, ka tashi lafiya.
To masha Allah, mun gode kwarai da gaske Alhaji Musan Garo. Kamar yadda muka riga muka gaya muku, to mun samu kira kuma daga Potiskum. Wane ne a Potiskum?
Assalamu alaikum, sunana Gambo Barau, Potiskum.
To Malam Gambo, bismillah.
To gaskiya ni ma dai shawara da nake so na ba wannan tsoho, ya kamata ya hakura, tunda dai mulkin nan yayi har shekara 30 kuma
da 7
ce zai ba matarsa. To kaga ba adalci ne wa ɗan ƙasa ba. Dan haka sojoji dai ya kamata su tsaya a yi zaɓe na gaskiya, kawai su san har wannan da za a yi. Dan haka wannan shi ne shawarar mu, tsoho ya haƙura ya je ya yi.
To mun gode kwarai da gaske a Malam Gambo na Potiskum. Bari mu je Kwantagora. Waye ne a Kwantagora?
Yakubu Moni ne a Kwantagora na Jos State.
To bismillah Moni.
Yawa, to ni shawaran da zan bayar nan, ko da ma ya kamata shi Robert Mugabe ya huta a madadin shekarun da ya yi dari ba wani abu, yana da kyau ya ba matasa su ma su taka nasu rawan ganin. To ni shawaran da zan bayar kenan.
To mun gode kwarai da gaske.
Su bi a hankali yanda za a yi, ba tare da an yi tashi hankali ba.
To masha Allah.
Na gode. Yakubu Moni ne daga Kwantagora, Niger State.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je a Jos. Wane ne a Jos?
Alhaji Salum daga Jos.
To Alhaji Salum.
Wannan sai magana ne akan Robert Mugabe.
Kaka fasa, bismillah.
Na'am.
Bismillah, ci gaba da maganar.
To abin da sojojin nan suke gaskiya ba su da'a ba. Kamata su masa wani cewon tunda ya kai lokacin da ya sauka, ya bari mataimakin su shi ma ya dana. Ya san shawarar da ya ke nan.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Jigawa. Waye ne a Jigawa?
South Nigeria.
Yawa, to muna sauraron ka Malam.
Wannan magana da gaskiya abinda Robert Mugabe yayi, gaskiya ya kamata ai masa afuwa a kasar Satire. Yayi kokari.
To
wallahi yayi kokari, sai ya kamata sojoji su masa afuwa.
To. To masha Allah, mun gode kwarai da gaske da wannan shawara ta ka. Bari mu je jihar Niger. Wani ne a Niger?
Hello, Alhaji Yahaya daga jihar Niger.
To Alhaji Yahaya, bismillah.
To assalamu alaikum, sunana Alhaji Yahaya Muhammad mai kuma mai shugari karamar hukumar Rafi a jihar Niger. A gaskiya wannan abin da sojojin da suka yi ya kamata, domin shugabannin mu na Afirka su ban san adalci ba. Mutum shekara 37 sai ka ce gado ga irin su, na irin shugaban ƙasar Saji, irin shugaban Kamaru, ya kamata su ba kansu faɗa kafe irin wannan ya faru. Saboda haka abin da sojoji suka yi daidai, duk shugaban da bai san mutuncin su ba ya kamata a mai irin wannan. Na gode gidan rediyon ka Amerika mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kuma mai shugaban.
To mun gode Alhaji Yahaya. Bari mu je jihar Nasarawa. Waye ne a Nasara?
Baba Yakubu Makeri, barkanka da warhaka.
Yawa.
Magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari, hedkwata na jihar Nasarawa, kuma sakatare na kungiyar mu da Nasara. Ya gaskiya halin da Zimbabwe ta shiga yanzu abin takaici ne. kuma guri yayi kama da mutum don kuwa sojoji suka ce ba biyu mulki suka yi ba da ma alamu na biyu mulki ya tabbata to ni dai ban goyi bayan biyu mulki ba sojoji su dakan mulki a kasashenmu na Afrika yana da kyau shi wannan tsohon yayi gaba kuma a kawo wanda zai mai gurbin shi ba mace ba
to da alaman Bashir Tela
zai kasa ce ta so a yi mata yi mulki haka sai zai ci gaba da mulki ba bai kamata ba ya yi kai ne tsohon ya kauce a kawo wanda zai gaje shi amma ba mace ba
to masha Allah masha Allah Malam Bashir Tela bar mu je Bauchi mu dauki kira ta ƙarshe wane ne a Bauchi to da alamar Malam na Bauchi layin ka ya katse mun gode da waɗanda suka kira mu a wannan shiri to madalla yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice
wasanni a takaice
Zamu soma labarin wasannin ne da wasannin cikin gida inda mai koya da Blasters wasa ku safiya ya fito karara yace lallai yayi imani kwalliya ta mai da kudin sabuli dangane da tsarin da ya gabatar na jarraba ɗan wasa sabbin jini domin shi nufin sa da waɗannan yaran nan gaba su ne za su daga tutar kasar kuma alhamdulillahi zuwa sabon shekara ba zai rinka canza ɗan wasannin da zai rinka kira suna masa wasa ba zai dogara ne kacukan akan waɗannan kuma yana nufatacin kofin Afirka ne gabaki daya ko ana ha maza ko ha mata ko safiya ya faɗi haka ne bayan da Black Stars sun kai kunnin doki da kasar Egypt a Cape Coast a karawar ƙarshe na samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya a Rasha kasar Masar da Itini ta samu shiga haka Nigeria da Senegal yanzu dai ya tabbata mai koyar da kuma sasan Kotoko wasa Steven Pollack ya kulle yarjejeniyar shekaru biyu da Kotoko wadda a da a matsayin rikon kwariya yake mata aiki haka ya tabbata ne akan sashin zumunta na Asante Kotoko haka kuma Kotoko na nan ta nazarwancin tsohon dan wasan ta Ahmed Touré wadda yanzu haka yake tare da Asake Musa Cote d'Ivoire da nufin taka mata leda yanzu bari mu duba wasu kasashe da sun ka samu nasaran samun damar zuwa gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 da za a yi a kasar Rasha na farko dai ita Rashan kanta sai Brazil, Iran, Japan, Switzerland, Mexico, Saudiya, Spania, Masar, Nigeria, Ireland, Panama, Sweden, Jamus, Uruguay, Argentina da Senegal kadan kenan a cikin su to amma kasashe bakwai ne kacal sun ka taba cin kofin na duniya kasar Brazil sau biyar tana lashe kofin sai Jamus hudu, England daya, Spania daya, Faransa daya, Uruguay biyu, Argentina biyu sai sakamakon wasu wasannin sada zumunci da an kai cikin makon Nigeria ta lallasa Argentina ci 4-2 sai Jamus da Faransa da sun kai 2-2 Brazil da England kuwa ba karibin da mu sai kuma Russia da Spania da sun kai 3-3 da wannan labari zan dasa aya a labarin na wasanni Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka a ci gaba da tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da Bangladesh karamin sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin demokradiya Thomas A. Shannon ya gana da sakataren harkokin wajen kasar ta Bangladesh Sahirul Haque a Dhaka sun ko tattauna ne yadda za a ƙara danƙon haɗin kan dake tsakanin su akan batutuwan dake nasaba da harkokin demokradiya tattalin arzikin ƙasa makamashi da yaƙi da ta'addanci haka kuma sun tabo batun barazanar makamin nuclear kasar Korea ta Arewa da kuma yadda Amurka za ta agazawa yan gudun hijirar Rohingya dake Bangladesh a lokacin wannan ganawar karamin sakataren ya godewa gwamnatin ta Bangladesh na irin hubbasanta game da agazawa yan gudun hijirar da suka tsere daga jihar Rakhine na Bama kana ya bayyana matukar godiyarsa na kokarin da kasar ta yi na ganin agajin da aka bayar ya kai ga yan gudun hijira a Bangladesh sama da 'yan kabilan Rohingya 600 suka tsallaka zuwa Bangladesh daga jihar Rakhine ta Bama tun a farkon watan Agustan wannan shekara biyo bayan mummunan hararen da jami'an tsaro da kuma kungiyoyin yan daba da ke mara musu suke kaiwa musulmai yan kabilar Rohingya abinda majalisar ɗinkin duniya ta kira a zaman yunkurin share wata kabila a doran kasa Simon Henshaw shine mukaddashin karamin sakatare mai kula da harkokin yawan al'umma gudun hijira da canza muhalli ya zarci yan gudun hijira da kuma yan kasar Bama dake Bangladesh Henshi ya yaba kwarai wa gwamnatin Bangladesh da mutananta na nuna goyon bayan su ga yan gudun hijira kana ya buƙaci gwamnatin ta kasar ta Bama ta bude ko kuma ta samar da wani yanayi mai kyau da zai samar da kyakkyawan yanayi da zai sa su koma kasar su domin kashin kansu Henshi ya ce kwashi yan Rohingya su koma kasar su ya dogara ne ga gwamnatin kasar ta Bama yace ita ce kadai ke da alhakin fara wannan aikin domin ko ita ce za ta samar da wuri tare da yanayin na yadda jama'ar za su koma domin kashin kansu yace Amurka ta damu kwarai da gaske akan daukacin mutanen da suka bar muhallin su da sunan gudun hijira wannan yasa ta samar da kusan dala miliyan 40 domin gudanar da ayyukan jin kai da zai taimaka wa yan gudun hijira har ma da waɗanda suka karbi bakuncin yan gudun hijiran sai kuma su waɗanda suka rasa muhallin su na rikicin jihar Rakhine wanda ya faru tun a ranar 25 ga watan Agusta wannan ne ma yasa har ya kawo adadin taimakon ayyukan jin kai ga mutanen da suka rasa muhallin su a Bama da kuma yan gudun hijira da kasar kudaden da aka kashe musu ya kai jimillar dalar Amurka miliyan 140 a cikin wannan shekara ta 2017 don haka gwamnatin Amurka take ci gaba da kira ga Bangladesh da ma Bama da su samar da wani tsari na komawar yan al'ummar Rohingya zuwa muhallin su domin kashin kansu ba tare da tsangwama ba Amurka tana bukatar gaggauta ganin in kammala samar da tsarin da za a aiwatar da wannan an aiwatar da sakamakon kwamitin nan na kofi a nan ciki ko har da samar da bayanai game da waɗanda suka aikata wannan danyen aiki da zuma samar da zaman lafiya mai dorewa da ci gaban yan kabilar Rohingya sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
an yi wa mutumin da ya dade yana shugabancin kasar Zimbabwe daurin talala kamar yadda shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma yace lamarin da ya jefa makomar shugaban cikin rashin tabbas bayan wani matakin sojin kasar da suka dauka wanda yake nuna tamkar sun hambara gwamnatin Mugabe mutumin da ya shekaru 37 yana mulkin kasar rahotanni a kafofin sada zumunta sun nuna cewa ana zaman dardar a birnin Harare babban birnin kasar har ma wasu wuraren kasuwanci suka tashi da wuri kasar Ingila wacce ta yi wa Zimbabwe mulkin mallaka tana kira da kai zuciya nesa bayan abinda yake kara tabbata a zaman juyin mulki ga shugaban Zimbabwe Robert Mugabe tsohon madugun yan tawayen agwagwamar nema kasar independent a wajajen 1970 Mugabe na ci gaba da dangantaka mai tsami tsakaninsa da Burtaniya kasar da tare da Amurka da kawayensu suka zargi Mugabe da jagorantar keta yancin Bill Adama Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson wanda yake ziyara a Myanmar ya bayyana damuwa kan rahotanni masu sahihanci da suka nuna mummunar cin zarafi ta ko ina da jami'an tsaron kasar da yan banga suke yi a jihar Rakhine duk da haka ya ce ba shawara ce mai kyau ba a za kasar baki danta takunkumin karya tattalin arziki
duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan dare sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauki da sauran shirye-shiryen sashen Hausa da Muryar Amurka yanzu a madadin daukacin ma'aikata na sashen Hausa da Muryar Amurka musamman ma Sahabu Ali da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umurni Julie Gresham da kuma injiniyan mu na wannan dare Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka nake sallama a kwana lafiya Allah babu alheri da nasa amin summa amin